Hussein Mola Ya Abba Abdullah 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 Ya Abdullah, Abdullah, Abdullah. Ya Abdullah, Abdullah, Abdullah. Ya Abdullah, Abdullah, Abdullah. Ya Abdullah, Abdullah, Abdullah. Beg. Ya Abdullah, Abdullah.